Yesuwa da mun hallaka da ba Yesuwa da mun lallace da ba Yesuwa da mun hallaka da ba Yesuwa da mun lallace domin yasha wahala domin yasha azaba domin an gicciye shi domin dan ceto What kind of love is this? I've never seen. What kind of love is this that amazed me?
So amazing.
You left the host of heaven to justify for me. You took the likeness of humanity just to redeem my soul. Who am I that you could die for? Who am I that you could shed your blood? From heaven to earth, to show me the way, from the heart to the cross, my debt you pay. Da ba Yesuwa, da mun hallaka. Da ba Yesuwa, da mun lallace.
Da ba Yesuwa,
da ba Yesuwa, da mun hallaka. Da ba Yesuwa, da mun lallace. You gave your life for me. You went through all this humiliation to bring redemption back to mankind. You gave yourself a ransom for my freedom. Who am I that you could die for? Who am I that you could shed your blood? From heaven to earth, to show me the way, from the heart to the cross, my debt you pay. Da ba Yesuwa, da mun hallaka.
Da ba Yesuwa,
da ba Yesuwa, da mun lallace.
Da ba Yesuwa,
da ba Yesuwa, da mun hallaka. Da ba Yesuwa, da mun
Cheto, alleluia, nasa mitira,
alleluia, nasa micheto, alleluia, nasa mitira,
alleluia, monsa micheto, alleluia, monsa mitira,
alleluia. Monsa mi cheto, alleluia. Monsa mi tira. Da ba Yesuwa, da mun hallaka. Da ba Yesuwa, da mun lallace. Da ba Yesuwa, da mun hallaka. Da ba Yesuwa, da mun lallace. Domi yasha wa. Yasha azaba domina, angiciye shi domina, dan ceto na. Yasha wahala domina, yasha azaba domina, angiciye shi domina, dan ceto na.